أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ci gaba da karatun littafin Ihya'us Sunnah wa Ikhwadul Bid'ah littafin babban malami Sheikh Usman Ibn Fodi alayhi rahmatullah mun dakata inda malam ya dauko magana dangance da abin da ya shahi taqlidi na magabata cewa za kai taqlidi ga ra'ayin dukkan wani mujtahidi sai dai akan abin da ya sawa ma nassi na shari'a ko kuma nasi a ka'idodi na ilimi malam ya kawo akan cewa idan kasancewa bujurtowa ga cin mutuncin mutane abu ne wanda yake da wa abu ne wanda yake da hadari yake da kuma zalibi mai girma sannan kuma dalilin da zai sa ka yi musu inkari dalili ne wanda yake da wahala ko wanda yake wahala samuwa malam yake cewa to bi halitta baka ki kai kiyayya ka nuna kiyayya ga fasiki ma'ana kenan ka nuna fi kiyayya ga ainihin shi ko ga shaksin shi sai dai saboda abin da yake malai yake cewa anan sai yake cewa qalibun aqwa'illahi ibn aqwa'illa tajiddin abul fadl shine muhammad ibn abdul karim as-sakandari ɗaya daga cikin malamai da suka shahara a wajen sufanci malami ne da yawa su shekara ta 709 da hijira yake fadi a cikin wannan littafi nashi fil misbah kenan shine miftahul fala wa misbahul anwar ko misbahul arwah afwan yake cewa tanbihun wa iqazu malami yake cewa tanbihun wa iqazu fadakarwa da kuma dai fadakarwa malaki yake cewa iyyaka wa mu'adata ahli la ilaha illa allah kashedin ka ga nuna kiyayya ga ma'abuta la ilaha illa allah fa inna lahum min allahi wilayata al'amma saboda su suna da wilaya ta gaba ki dai suna da jibuntan lamari ma'ana suna da wata soyayya ga ubangiji subhanahu wataala ma'ana sun shiga cikin kalfashin masoyan allah mana alwilayatul amma wanda tace kowa yayi tarayya Allah subhanahu wa ta'ala yake fadi a cikin alqur'ani ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah yake kusawa masoyan Allah waliyan Allah sune wanda suka yi imani kuma suka zama mutu masu takawa sai Allah yake ta sune wanda suka yi imani sannan suka zama mutu masu takawa sai Allah yake to su wannan ba su da tsoro ko fargaba ko bakin ciki na shar kiyama to malai yace ka shedin ka da kiyayya ga wanda suka zama mutu ma'abuta la ilaha illallah saboda suna da wata wilaya wa wilaya sun shiga cikin wilaya amma malai yace fahum awliya allah saboda su masoyan allah ne malai yace walau akhda'u koda sun yi kuskure au ja'u bi qurabil ardi khataya koda a ce sun zo da kwatamcin cikin ƙasa wanda yake matsayin kuskure sai malai yace amma dai aka same su la yushrikuna billahi suka aka same su ba sa shirka ga Allah malai yace to lalaqiyahumullahu bimithliha maghfiratan da Allah ya haɗu da su da kwatamcin cikin ƙasa da gafara malai yace wa man sabatat wilayatuhu duk wanda kuma wilayar ta tabbata cewa shi masoyin Allah ne to harumat muharabatuhu to haramun ne a yake shi ko man harabahu duk wanda ya yake shi to faqad haraballaha ya yake Allah subhanahu wataala malai yace wa man haraballaha wanda kuma ya yake Allah faqad zakarallahu jazaahu fid dunya wal akhirah Allah ya hudi sakamakon wanda ya yake Allah a duniya da lahira malai yace ke cewa wa kullu man lam yutli'uka Allah ala adawatihi lillahi fala tattakhizhu aduwa duk wanda Allah bai nuna maka ba duk wanda Allah bai tsinka yadda kai ba zuwa cewa makiyi ne na Allah duk wanda Allah bai nuna maka hakan ba to malai yace to kakkarki wannan mutumin a matsayin makiyi fa aqallu ahwalika idza jahiltahu malai yace karamcin halinka in ka jahilci halin wannan mutumin shin shi masoyin Allah ne ko makiyin Allah ne mu'mini ne ko fasiki ne ko kafiri ne ko musulmi malai yake cewa to antu mil amru kawai kai ka watsar da lamarin shi in ba gane lamarin shi kuma ana kakkai hukunci hukunci na fardi akan shi in dai ka shahirci halin shi mallai yace amma fa iza tahaqqaqa fa iza tahaqqaqta mallai yace amma in ka samu yaqini ka hakikance cewa shi mukiyin Allah ne wa huwa kaunuhu mushrikan sannan kasancewar shi mushriki ne mallai yace to fa tabarra'a min a lokacin nan kai huto na huto da shi mana ka kubuta da shi kai baza'a ga shi kama fa'al ibrahimul khalil alaihi salam kamar yadda ibrahim baradin Allah amincin Allah ya tabbata gare shi yayi fi haqqi abihi a cikin haƙin baban shi azara Allah yake fadi falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim cewa shi wannan azara makiyin Allah ne lokacin nan tabarra'a minhu sai ya kubuta daga gare shi malan anan ya dauko maganganu masu yawa da muka koya magana akan mu'alati la ilaha illallah to inda za a samu dadin abun ya kayyade kaga yake cewa in dai wanda yake musulmi duk kuskuren da zai yi bi halitta baka nuna mishi adawa kawai dan mujarrad kuskure ba wanda bai kuskure annabawa ne kadai Allah ya katange ga wannan abu su kadai ne masumai amma mu'mini di yanda ya kai mu'mini di yanda imani shi cika ka sami shi yana kuskure ka sami shi yana sa'a ma Allah to wannan baya lalata ka ke shi ko ka kawa mushi adawa sai dai in ya bayyana gare ka cewa ko shi mushrici ne ko wani abu ne ko kuma yana bid'a da za ta kafurtar da shi to wannan ake magana amma mujarrad cewa ga yanda yake ba za ka ke shi ba ba za ka nuna mushi adawa ba ba zama za ka yake shi ba haramun ne mun gani a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin hadisi Abdullah dan Umar da yake cikin sahihaini manzo Allah yake cewa uluta wa qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah a wata riwaya manzo Allah yake cewa fa iza qaluha manzo Allah yake cewa an umarce ne in yake mutane har sai sun ce la ilaha illallah har sai sun shaida la babu abun bauta da tijin da sai Allah sai manzo Allah yake cewa a wata riwaya idan suka fade ta sai ya ce asamu minni dima'ahu wa abwalahu illa bihaqqin salat to an kare ne daga zubda jinanan su ko kwace musu dukiyoyi yace wannan kuma sai da haƙƙi na musulunci to kawai wannan zuwa maka cewa bi halitta baka ci musulmi ko ka ci mutuncin shi ko ka yake shi in dai yana matsayin musulmi shi yasa zamu gani lokacin da Hatib ibn Abi Bala'a ko Hatib wannan sahabin da ibn Abi Bala'a sahabin nan ne da yaje za a je fatahu makka sai ya je ya aika wasiqa zuwa mutanen mushrikan Quraishawa cewa ai ga manzo Allah zai zo yake su sai aka yi wa manzo Allah aka mushi wahayi aka ce kaza 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 gashi a lokacin da aka aika aka yi aka amsu takarda a hannun wannan macen lokacin da ya tabbata cewa shi ne wannan abu Umar ya zare ta kobe zai yake yake cewa ya Rasulullah kamar ne ya sare mai wuya sai manzo Allah ya ce mushi Umar waye ga ya maka baka mance cewa ya halalci yakin Badar cewa wa ga ya maka cewa Allah subhanahu wataala ya tsinkaye waɗanda suke yakin Badar yace na gafarta ku yi duk abin da kuke so to kaga wannan abun ya kuma mushi asiri ta kuma abin da yayi cin amana ce kamar yanda yanzu yanda ake cewa cin amana ƙasa ko to wannan shi ma cin amana ƙasa ce amma kaga wannan abun yasa aka daga mushi ba kuma ya bada hamzarin shi to kaga wannan hamzarin nan shine ya kare shi to shine mallan anan shi ma yake cewa bi halitta baka yaki musulmi daga wanda yake daga cikin la ilaha illallah mallan yace kai karshe ma in al'amarin mutum bai bayyana a gare ka ba to kawai ka kyale shi ka bar lamarin shi kaga wannan shine zan nuna maka cewa dole ne ayi taka tsantsan wajen hukunta afara dole ne mutane su rike kalmomin su dan da yawa ma za ka hukunta wani cewa kaza ne daga baya kuma zai bayyana gare ka ashe ba haka bane yanzu haka ana cikin wata kabiya da wani malami an ce ya shehi wani malami da wata magana an je kuma aka gane abin ashe ba haka bane akan kuskure ne to kaga wannan rashin taka tsantsan kawai daga kaga abu mujarrad kaga wani makada a TikTok ko a ina ne wannan ba fushi bace mai daga cikin shi yasa za ka ga malamai suke tsantsani wajen itlaqin hukunci ga kawai wani fagga a ce ko mutumin kirki ne ko kaza suna da tsantsani kwarai da gaske saboda kakkaje kawai ba daga baya kuma bai bayyana gare ka ba haka bane ko kaje ka bashi wani hukunci wanda yake na kaka na cutarwa ne a gare shi daga bayan ko daga baya bayyana cewa ashe shi yana daga cikin mutanen coci ko ka wanke shi kuma daga baya bayyana a gare ka cewa ga yanda yake shi sa ka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake fadi ma sahabbai yake cewa da yawa daga cikin ku za su zo suna kusuma kusu biyu amma za a samu ɗaya ya hide iya magana ɗaya daga ya zo ya magana sai in gane kai wanda ya hi gaskiya manzo Allah kace to ku sani wanda na bashi haƙƙin dan uwan shi yace kuma ya san ƙarya yake to kaga wanda yana maka cewa eh wani lokaci mutum zai yi hukunci shi da zahiri shi amma daga baya kuma ya bayyana cewa ba haka ba kenan kawai dan mutum ya yi taka tsantsan cikin abin da zai hodi ko cikin hukuncin da zai yi ma mutane wannan kuma ana magana kamar akan itlaq kamar akan hukunci ga afrad ana magana akan hukunci ga afrad ba wai akan abin da ya shahi nasiha ba ga musulmai cewa mutane zuwa ga bi'a hukunci ga afrad kace wani mutumin coki ne wani mutumin banza ne ko wani dan bid'a ne ko wani fasiki ne to wannan dole sai wanda halin shi ya bayyana ga kuma a hakika ba wai akan zato ba malaika cewa duk wanda kuma halin shi ya bayyana a gare ka ta hanyar hakika ta hanyar tabbatarwa kuma ya zamanto mushriki ne ko ya zamanto dan bid'a ne bid'a mai kafirtarwa to wannan kuma kai bara'a da shi kamar yadda annabi Ibrahim yayi bara'a ga mahaifin shi Azara Allah ya ce wa iz qala ibrahim li abihi Azara an kira shi abihi amma akwai manganu wajen malamai cewa mahaifin shi ne na kiyaye ko mahaifin shi bane akwai manganu a wajen malamai tafsiri amma kaga a matsayin shi lokacin da ya bayyana a gare shi mun ga annabi Ibrahim ya ta kiran shi ya abati kaza kaza ya abati kaza ya abati la ta'budu shaytan ya abati inni akhafu an yamsaka ya abati kaza karshe ma har yace har yake ce ma annabi Ibrahim yake cewa ya bar shi wajurni maliya yake ji ma nabi kai ka dan kaurace mini ka bar ni na gaji don abin naka a lokacin ne sai kace salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hasiya ban hako ba zan je nema maka gafara to yana kokarin haka ne in kawai a karshe sai ya bayyana ga cewa ashe wannan ba mu'mini bane to lokacin da ya bayyana cewa wannan baban nashi ho makiyi ne na Allah sai Allah yake cewa tabarra amin kawai sai ya kubuta daga gare shi to kaga wannan bayan ya bayyana amma tun da bai gane ba yana ta mushi ne sai hamma na mushi sai ya fari amma kuma da ya bayyana hakika sai ya kubuta daga gare shi mun ce akwai manganu wajen malamai cewa baban shi ne ko baban shi bane malaka ta wafi talkhis al-ikwa fi takhlis al-ikwan a cikin litafin takhlis al-ikwan bada hikayati kalami ibn ata'illah bayan mai wannan litafin ya hakaito magana wannan ta ibn ata'illahi as-sakandari yake cewa wafihi a cikin wannan magana ta shi wannan malaman kifayatul liman khassahu Allah bil afiya akwai isarwa ga wanda Allah yake bance shi ka samu lafiya mana wanda Allah ya kimanta shi daga kubuta wanda Allah ya kubutar da shi ga yin adawa ga musulmai kagan aka ce kakkai adawa ga wanda suke ma'abuta la ilaha to kamar Allah ma ya ce make ka ne ya isar maka ya kubutar da kai kakkaje ka shiga cikin cin mutuncin mutane ko yi da mutane ko kawai hukunci akan mutane ba tare da ka tabbatar ba sai ki cewa li anna man wajada marfa an taklifa adawata muslimin sai malaka ta dan haka duk wanda ya samu cewa akwai wani wanda ya dauki mishi yawanin kai yayi adawa ga musulmi to wannan ayyari ya samu riba mai kyau malaka yake cewa man qallada aliman laqiya Allah saliman qawlan wahida duk wanda yayi taqalidin wani malami to zai haɗu da Allah salim alim magana daya wannan malamin da yake cewa liman khassahu Allah akwai samun kubuta akwai kubuta a cikin wannan magana ta malamin wannan magana ta ibn abdullah akwai kubuta ga duk wanda aka ce mushi to kai yayi adawa ga wanda suke abuta mabuta la ilaha illallah kamar yanzu an kubutar da shi ne ba sai kawai ya ringa hukunta mutane ba wani mutumin kirki ne wani mutumin banza ne wani kaza ne wannan kuma ka kalla hadisin Abizar zai nuna maka ka hadisin Abizar manzo Allah yake cewa duk wanda ya kafirta dan uwan shi yaji dan uwan shi da kafirci yace wani kafiri ne sai kuma ta bayyana cewa ba kafir bane ba zalaka ta to wannan kalma za ta dawo kanshi ka gani hadarin ka yi wa mutum hukunci ba tare da abin ya bayyana a gare ka ba malai yake cewa man qallada alima man qallama man qallada alima duk wanda ya yayi taqalidin mana yayi ya bi wani malami wani mujtahidi akan wata masala sai ta to zai hadu da Allah salim alim a magana guda daya wannan wasu na dangana shi cewa suna cewa hadisi ne manzo Allah amma dai ba hadisi bane bai inganta ba imamu albani yake cewa la asala lahu bashi da ma asali ma'ana bashin aka ce hadisi wasu asali ma'ana ko isnadi ko na ƙarya ne bashi ko isnadi mai rauni to babu akan wannan magana ma'ana dai magana ce wadda ta shahara daga bakin malamai na fiqh malamai na fiqh suke amfani da wannan magana ibn abidin a cikin littafin shiraddul muhtal ya kawo yake cewa man qallada au afwan yake cewa man ja'ala aba hanifa ta bainahu wa bainallah yake cewa rajautu Allah ya khaf yake cewa duk wanda ya sanya Abu Hanifa tsakanin shi da Allah to ina kauna cewa kai yayi tsoro yake cewa saboda Abu Hanifa malami ne mujtahid kuma sahihul ijtihad malami ne mujtahidi wanda kuma in ijtihadin shi ingantacce ne ma'ana abin da yake so ya ce ba wai ka sa Abu Hanifa tsakanin ka da a wanda ya bi Abu Hanifa akan abin da ya tahi na fahimta shi na addini to wannan babu wani tsoro saboda Abu Hanifa ijtihadi ne yayi ya fahimci nisu ne ya fahimci nasi akan haka kuma ya gina mazhabar shi kuma shi ma akan haka ya bauta ma Allah to kai ma in kai haka nan kin ai babu wani tsoro a tare da kai to wannan magana ce ta shahara daga wajen malamai na fiqh amma dai ba hadisi bane wannan magana kuma ita kanta ba wai magana bace mutlaka ba wai ko a ce duk man qalla da aliman na qilla duk wanda yayi da qalidi ga wani malami to zai je hadu da Allah salim alim magana ce mai maraqis suud maraqis suud yake cewa fa qawlu man qalla da aliman laqi Allah saliman fa ghayru mutlaq yake cewa magana cewa wanda ya yi taqalidi ga wani malami zai hadu Allah salim alim to magana ce wanda ba wai an yi talakin ta ba wai magana bace kawai sake duk malamin da kaje ka bi kawai zaka hadu da Allah a'a malamai suka ce da ho kuma malamin ma in ya zama to mujtahidi da gaske sharuɗan ijtihadi su cika a gare shi sannan kuma ya zama to malami ne da yake kan shiri na magabata ba wai kaje ka bori malami da shi ba ke kan shirye shi dan ba kaga nan ba a ce ba ka kaje ka da Allah salim alim malami ne wanda ya cika rukunnan ijtihadi sun cika gare shi sannan malamai suka ce kuma ya zamanto magana tashi da kabi kabi shi akan ta magana ce rajiha ba magana wace mawjuha ba magana ce in magana ce da ya gina ta akan rashin babu wani dalili to wannan anan baka ce ba in ka bi salim alim a magana ce ai wanda shi ma magana da mata da inganci to dole he magana ta zamanto magana ce rajiha sannan ko malamai suka ce ko kuma ya zamanto magana ce mai rauni ka bi shi akan ta amma a bisa kan da rural aiki da hadisi da ifi ma'ana dogarin nashi dai akan da ifi a hadisi ne da ifi to amma akai kuma wani lokaci da yake lazantawa a yaki da hadisi da ifi bayan an cika sharadi kima suka ce bayan an cika sharadin aiki da hadisi da ifi to a lokacin nan ake magana ba wai kawai a kowane hali in ka bi wani mujtahidi ba za a ce zaka je ka hadu da Allah salim alim wanda suka akwai ijtihadin da malamai suke kuma an maido musu ijtihadin su ijtihadin ne wanda ba ijtihadin shi ba saboda an gina shi ne akan dalili wanda yake bai inganta ba a in ka bi malami akan dalili da ya inganta akan kuma shirye na magabata ko malamin da ya cika shurba na ijtihadi to wannan malami yace da kai Allah salim zaka je ka hadu da Allah subhanahu wataala salim alim amma ana wannan ana taqalidi ana magana akan taqalidi na wanda ba wai taqalidi na ami ba saboda shi ami wani lokaci ba ma mujtahid yake taqalidi ba shi malamin unguwarsu ba taqalidi shi limamin da yake ba sallama taqalidi shi to kaga shi wannan ba ijtihadi shi ake ba wai taqalidi shi ake ba taqalidi ma ake magana na wanda ya san me ake cewa taqalidi ko a ce taqalidi na muttabi' inda malamai sun kasa wanda suke wannan da yake ta alaka da fiqh akwai mujtahidi akwai muttabi'i akwai muqallid to kaga shi muttabi'i wanda shine yake bin mazhaba amma akan ya san dalilan da yake bin su akan shi to kaga wannan shi ma mujtahidi tunda ba magana shi bace ba shi ma yake cancanta ishi taqlidi ne yake nuna mazhab amma kuma akan sani to ana magana irin wayannan malai yake cewa fa in qulta malai yace kai idan ka ce fa ma misalu bughdil fasiqin li fisqihim wa hubbihim li islam a can ba yayi magana cewa kaso fasiki kake fasiki ya kuma saboda fasikanci shi amma kuma kaso shi sai musulunci sai malai yace to idan ka ce ina misali akan haka malai yake cewa qultu ash-shehu yace sai in ce maka masal al-ghazali al-imam al-ghazali hujjatul islam abu hamid yake cewa ya masalta ya bada misali a cikin littafin shi ihya ulumuddin ya masalta ya bada misali akan haka bi mallahu zawjatun hasana fajiratu mutum ne yake da mace mace ce mai kyau amma kuma sai dai fajira ce fitinanniya ce bata san zaman lahiya malai yake cewa kaga fa innahu yuhibbuha min wajhi zai so ta ga wata huska ko wayabghudha min wajhi kuma zai ki ta ga wata huska zai so ta saboda kenta amma kuma zai ki ta saboda fasikancinta kaga amma duk da haka ba zai sa ya sake ta ban yana san ta zai rike ta ne saboda wannan abu shi yasa ma manzo Allah a hadisi ma sallallahu alaihi wasallam yake fadi yake cewa la yafuq mu'minul mu'mina kal mu'mini yarbu da mu'mina kawai ba tare da wanda biyu ba mazalla ka cewa in radiya mina khuluqan in kar afun in kar ya mina khuluqan radiya mina khuluqan akan idan yake wata dabi'a idan ya so wata dabi'a tare da ita ko yake wata dabi'a tare da ita to zai so wata dabi'a tare da ita idan ta zama mutum ne kirki ce ga hali ne kyau amma dai kawai matsalar ta mata kyau ta ma abokan shi to sai haƙuri ko kuma yace a shi tana da kirki tana da zamantakewa mai kyau amma lokaci tana saba mishi amma kuma tana gyara ma uwayen shi ko wanda suke tare da shi to sai ya haƙuri saboda wannan abubuwa to shine shi malam misalin da ya bada yake cewa kaga wanda yake da mace mai kyau amma kuma ta zamanto fasika ce ko fajira ce zai so ta saboda kanta kuma ya kike saboda fasikancinta malaki ta waqala abul hasan ash-shadali yake cewa ayake cewa akrimil mu'minina walau kanu usatan mudhillina wa aqim alaihimul hudud malai yake cewa ka jirma mu'minai koda sun zaman tofa kai ne akon koda sun zaman to masu sako ne masu zanibi koda mu'min ya zaman to yana da sako yana da zani to ka jirma shi ma'ana kaga wannan zan maka cewa wai kawai dan mutum ya aikata wani sako bayya hunda shi daga cikin bayya zunda mushi mutum ne shi ko yanzu kawai ya baka dama a lokacin nan ka kawa mushi adawa saboda yana sako yo shi ba masu ne bane kowa zai iya yin sako malai yace sannan kuma waqim alaihimul hudud kuma ka tsaida mushi haddi in yayi ne kaga ba ce ba wajen yana mu'mini in ya aikata wani laifi ka kyale shi a ka tsaida mushi a tsaida haddi akan mu'mini in ya taka doka amma kuma a jiro mashi koda shi yana da sako kuma wannan zai nuna maka yanda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tsaida haddi ga sahabbai ga kuma jiro madda ake basu lokacin da ana ima Ma'iz ibn Malik ana mashi haddi lokacin da yazo ta manzon Allah yayi gina yayi zina kuma manzon Allah yake tambaye shi kana da hankali yana ake tambaye abu manzon Allah ke tambaye shin yana da hankali ko ya sha giya ne ko yayi kaza ko yayi kaza amma da aka tabbatar da cewa ya wannan zai manzo Allah ya bada umarni a tsira mushi haddi ana tsira mushi haddi ya tsire saboda ya ji zahin ruwa tsana sai sabbai suka je suka kamo shi suka ci gaba manzo Allah da ya ji labari sai ya ce to ai da ma kun kyale shi ma'ana kaga ba wai kawai azabtar da shi bane ake so ayi a kubutar da shi ne ake so ayi kai inda ma a lokacin da yayi zane ruwa ma kan shi a sai je istighfari da Allah ya yi mushi amma karhin imani ne na sahabbai ya boye ma Allah a boye ya sawa ma Allah a boye amma kuma yake so ne dole sai ya bayyana dan dai Allah ko tar da shi to a haka malai ji malai ke to shine ka ji a jirma mu'minai koda suna sako sannan kuma a jirma a tsaida haddi koda a tsaida haddi idan mutun ya taka wata doka malai ce sannan kuma wahajuhum sannan kuma ka kaurace musu rahmatan lahum dan saboda jin kai a gare su amma la tu'azziz alaihim malai yace kada ka karfafa haka kada ka karfafa guje musu ma'ana zaka guje ma mutum saboda saban shi saboda jin kai shi ma muka ce min babil maslaha saboda babi na maslaha kuma a lokacin da a lokacin da bussa aikin sako lokacin da suke cikin aikin sakon su suke cakuwa da fasikancin su wannan haramun ne ma kaje ka hadu da su saboda Allah ya hana Allah ma kuma kace wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakuna kada ku karkata zuwa ga azzalimai to wuta za ta shafe ku saboda dalilin su ke yasa wai baya daga cikin wani jin yauni ko da abukanka ne ta zan su suna saba ma Allah ka zo kana musu wata kara ko kana zauna a cikin su kai baka tashi ka tahiyar ka ba ko ka isko ko ka isko sa kana musu sallama kana musu wani ne ai sallama shi wanda yake cikin abin kirki ake mishi tunda addu'a ce ke yasa zaka ga aka ce ko da mutane ka huce in dai suna saba ma Allah suna wani abin da ya shafi ko wata kwas ko wani tata ko lido ko dai abin da ya shafi wani saban Allah to ko sallama ba ce ka musu ba ko sannu kakka musu ai sannu ma kamar ka jira ma sani kawai ka huce shine Allah ke sifanta bayan shi gobe wa iza maghubil lagai maghukirama su in sun zo huciya da wajen da ake wasa to kawai suna huciwa ne da karamci ba sa wani askantar da kansu kana gaida mutane sun saba Allah kuma yake duka za ka gaida su nan ba bada dawa ba malai yake cewa kamar yake cewa wa qala ahmad zaruq malai yake cewa wannan malami ahmad zaruq yake cewa wal maqsud fi qawli abul hasan ash-shadali abinda yake nihi shi wannan malami abul hasan ash-shadali abinda yake nihi da wannan magana tashi malai yake cewa anna kullu man zahara bin nisbati li janibillahi ta'ala kamilan kana aw naqisan sadiqan aw kadiban ta'ayyana ta'zimuhu wa ihtiramuhu malai yace duk mutumin da ya bayyana bin nisbati li janibillahi ta'ala danganan shi zuwa ga janibin Allah danganan shi ga alaƙar shi da Allah cewa shi
ne zama gidan da jinin shi haramun ne ti mutunci shi haramun ne duke shi ma ya taba yake cewa saboda mu'mini yake cewa al-muslim aqul muslim musulmi dan uwan musulmi a wani yake ta hukumu ibadallahi ikhwana ba zaman to ɗan uwan bayan Allah ya kunci na ka ga wannan da muka cewa yanda mutum yake yana da sabo to dai yana da al-umma ta addini yana da al-umma ta addini malan da yazo karshen wannan muqaddima sai yake cewa Allahumma waffiqna liittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahihi 'indaka ya Allah kama na muwafaqa da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dan matsayin annabi a wajen ka malan yana tawassuli ga matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk karshen kowane babi a duk karshen kowane babi yana yin haka so gida hakan abu ne wanda ana iya cewa akwai tsakani wajen magabata da Allah koda zai iya mutuwa tsakani ne wanda bashi da kalfi amma dai akwai maganganu duk hadisin da aka gina wannan magana akan shi hadisi ne da yake da rauni hadisin Imam Hakim ya kawo shi cikin mustadrak hadisi ne wanda a ciki akwai ruwa daga cikin ruwa sai akwai rawi wanda yake da rauni kawai daga shi ba aiki da maganar shi to kuma ko ana magana akan jahi da wasu ne akan jahi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da malamai suke suna magana akan cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye to wannan ba laifi bane amma da wasu dai akan jahin manzo Allah in muka dauka koda akan shi a Sheikh Usman kaga dai a matsayin shi da malami wanda kuma yake wannan yadda akwai nazaha sufiya tare da shi to amma dai wannan idan mutum ya yi tsaji ba tare da wata matsala ba babu wani mushkila a cikin wannan saboda manzo Allah sanin wa kowa ya yi ittifaki cewa manzo Allah tabbas yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hatta annabi Musa alaihi salam yana da matsayi a wajen Allah to balle ko manzo Allah ya lazina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa bawwa'ahu Allah mimma qalu si Allah yace wa kana 'inda Allah wajiha sannan annabi Isa ma Allah ya fadi yana da matsayi a wajen Allah to kuma wa'annan ma suke da matsayi ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ma yana da matsayi a wajen Allah dan haka Allah da hakika ni abin da nake gani babu wata matsala dan a ce ayi ta wasu da jahili da Allah tunda manzo Allah ya da matsayi duk da suna ce ana yin tawassuli ne ga abin da ya zama ibada ko abin da ya zama aiki mai kyau ko sunayen Allah ko kalmomin Allah da sauransu amma matsayin manzon Allah ma ya kai ayi tawassuli kamar yadda malamin ya nuna illa iyaka kawai shi abin da ba a so kamar yi ana toshe wannan kofar ne saboda ka abin mai ƙasa in aka ce matsayin manzon Allah to wani zai iya zawa shi ma ya ce to ai shi ma shehu shi ya kai a yi tausu da shi to a shi ko manzon Allah ko da an samu dalili ko da a ce dalilin bai fashi da inganci to ka ga shi wanda ya zo bayan manzon Allah sai ko ba samun dalili ba da zai bayyana cewa haka ne kuma za ka samu yanki cewa hatta Umar da ya yi da Imam Albani yana cewa a lokaci yana faɗi a cikin littafin shi yake magana kan tawassuli yana nuna cewa wannan ai tawassuli ne ake ga addu'a amin manzon Allah shi Abbas ba ana tawassuli wanda ba shi zatin shi to wannan dai alal hakika akwai maganganu a wajen malamai kawai da gaske a kan tawassuli da jahili Allah za mu ƙara bayani zuwa gaba tunda malam kowace gaba in ya zo zai yana ya ke cewa yana ishara yana ruhi babu na kan haka a kusa wani lokaci ko? Da Allah muna yi tsaya ke hanzo ta na so mu gan shi ka babu ne ba ne don ko da yake magana a kan amma dai muna iya bari insha Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu shiga babu har yanzu dai muna so mu yi muka wato mai dan yawa a cikin amma da Allah in ga muka shiga tunda babu wasu maganganu masu wannan za mu samu ayi gobe insha Allah sai mu daka ta abin da muke yi da Allah ta bada Allah ku sai Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah la ilaha illa